sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta gargadi ma'aikata akan shiga yajin aikin gamayyar ƙungiyoyin kwadugon ƙasar wacce ta lashe takobin shiga yajin aiki. Za kuma mu leƙa jihar Sokoto inda rundunar 'yan sanda ta jihar ta tabbatar da mutuwar mutum ɗaya da wasu uku da suka samu raunuka sanadiyar harbi da jami'inta ya yi ba bisa ka'ida ba a fadar mai alfarma sarkin musulmi a Sokoto. Bayan nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma fa bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito cewa adadin mutanen da suka mutu a wani hari da wasu mayaka suka kai kan ayarin motocin gwamnan jihar Borno da ke Arewa maso gabashi ya kai 30. Wasu majiyoyi biyu sun faɗa wa AFP cewa an gano ƙarin wasu garuwaki bayan harin wanda aka kai a ranar Juma'a, waɗanda suka haɗa da 'yan sanda 12, sojoji 5 da wasu 'yan sintiri na sibilan JTF 4 da kuma fararen hula 9. Gabanin gano ƙarin waɗanda suka mutun, majiyoyin sun faɗa wa AFP cewa wasu mahara sun afkawa ayarin gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum a yankin garin Baga da ke kusa da yankin tafkin Chadi. Fadar gwamnatin kasar Togo ta ce Prime Minister kasar da gwamnatinsa sun yi murabus daga mukamansu a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Shugaban kasar Paul Ignace Nsimbe ya mika godiya ga Prime Minister Kwame Salom Kalasu da tawagarsa saboda irin kokarin da suka yi a fannin tattalin arziki da na siyasar kasar, musamman kuma kan irin rawar da suka taka wajen yaki da annobar coronavirus wacce ta addabi duniya, kamar yadda wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Tantance dai ya kamata a yi wa gwamnatin garin Bawul bayan da aka sake zaben shugaba Ignace Nsimbe a watan Fabrairu domin yin wa'adi na hudu a ofis, amma kuma aka jinkirta yin sauyin sanadiyar barkewar cutar ta COVID-19. Nasarar da shugaban ya samu a zaben da aka yi wacce ta biyo bayan sauya kundin tsarin mulkin kasar da aka yi wanda ya bashi damar sake tsayawa takara, ta sa zuri'arsa samun damar ci gaba da zama a kan karagar mulkin kasar har na tsawon sama da shekara 50. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za a gudanar da bincike ba da ɓata lokaci ba domin gano musabbabin haɗarin jirgin saman dakarun ƙasar da ya halaka mutum 26, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Wani jirgin soji dauke da ɗalibai ya faɗi a kusa da wata babbar hanya da ke arewa maso gabashin ƙasar ta Ukraine a ranar Juma'a, inda ya kama da wuta bayan da ya faɗi. Hukumar ba da agajin gaggawa a ƙasar ta ce mutum 27 ne a cikin jirgin a lokacin da ya faɗi. 7 daga cikin su ma'aikatan jirgin ne, sauran mutum 20 kuma ɗalibai ne, sannan mutum ɗaya ya tsira. Shugaban na Ukraine da ya ayyana yau Asabar a matsayin ranar zaman makoki. Wani jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 2 idan har ba a samu ingantacciyar allurar rigakafin cutar ba. Jami'in ba da kulawar gaggawa a hukumar Dr. Mike Ryan ya ce adadin zai iya hauhawa idan ƙasashen duniya ba su rungumi wani tsari kan yadda za a daƙile yaɗuwar cutar ta coronavirus ba. Yanzu haka cutar ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan 1 a duk faɗin duniya, sannan ta harbe mutum miliyan 32.5 a cewar alƙalaman da jami'ar Johns Hopkins ta fitar. Gargaɗin jami'in na hukumar lafiya ta duniya WHO na zuwa ne yayin da nahiyar Turai ke ganin barkewar cutar a karo na biyu, lamarin da ya sa gwamnatoci a sassan nahiyar suka maido da matakan hana yaɗuwar cutar. Prime Minister ƙasar Netherlands Mark Rutte ya bayyana hauhawan adadin masu kamuwa da cutar a matsayin babban abin damuwa, yayin da ƙasar take ba da rahoton samun sabbin masu kamuwa da ita waɗanda adadinsu ya kai 2,777 a rana guda. Koriya ta Kudu ta ce tana neman makwabcinta ta Arewa da ta binciki kisan wani jami'inta da ke aiki da hukumar kula da harkokin su da ta yi. Tana mai ba da shawarar cewa ya kamata ƙasashen biyu su haɗa kai su binciki lamarin da ya kai ga harbe jami'in nata. Wata sanarwa da ofishin shugaban ƙasar ta Koriya ta Kudu ya fitar bayan wani taron kwamitin tsaron ƙasar da aka yi a ce Juma'a, ta ce hukumomin kasar sun yanke shawarar neman a gudanar da bincike na haɗin gwiwa idan har ya zama dole. Koriya ta Kudu ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincikenta na kanta domin ta fahimci akwai wasu bayanai da suka yi bambara kwai cikin bahasin da Koriya ta Arewa ta gabatar kan kisan ɗan ƙasar nata.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnatin Najeriya ta gargadi ma'aikata akan shiga yajin aikin gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar, ganin cewa ya zuwa yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba tsakanin gamayyar kungiyoyin kwadago da gwamnatin Najeriya. Sai dai jagororin kungiyar kwadago sun ce ba gudu ba ja da baya. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulrauf.
Kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta bakin jigo kuma mataimakin sakatarenta Comrade Kabir Nasiru ta yi bayani akan batun yajin aikin gama gari da za ta shiga da haka.
Jama'a, wannan jan hankali ne ga dukkan 'yan Najeriya cewa wato mun ji wato gwamnatin tarayya tana cewa yajin aikin mu ba zai yiwu ba bisa sun tafi kotu wai sun karbi takardar sammaci a hannun wannan yajin aiki. To 'yan Najeriya, muna so mu sanar da ku cewa wannan ba gaskiya bane. Yajin aiki yana nan daram, insha Allahu ranar Lahadi karfe 12 wato Monday kenan za mu zunduma cikin yajin aiki na sai baba ya gani a Najeriya. Babu dokar da ta hana wannan yajin aiki, mu ba mu ga wani sammaci ba, kuma muna kan bakanmu yajin aiki babu gudu babu ja da baya.
Shugaban kungiyar akantocin Najeriya Professor Muhammad Minoma ya bayyana nasa ra'ayi akan batun cire tallafin man fetur da karin farashin wutan lantarki da gwamnati ta yi tare da matakin yajin aiki da gamayyar kungiyoyin NLC da TUC suke shirin shiga.
Irin wannan amari gaskiya ne, gwamnati tana kashe kudin da babu dalili akan tallafin man fetur. To amma a shi ma talaka ya kamata a yi wani yanayi wanda zai kasance cewa yana da masani akan abin da zai faru. Bai kamata a ce kawai a waye gari a ce gwamnati ta ce za ta yi abu kaza ko kuwa ta yi abu kaza wanda zai kuntata ma talaka ba. Ita gwamnati tana da haƙƙi na tabbatar da rayuwar talaka ya zama na cewa yana da wani abu na anishwa da mutane za su iya fahimta da abin da ya kamata gwamnati ta yi kafin ta ce ta cire hannunta daga al'amarin man fetur. Sai dole an samu matatsan man fetur din nan a Najeriya suna aiki wadda idan ana yin shi a nan ne zai kasance cewa kudin ba zai bambanta da abin da ake yi koda da tallafin ba. Amma a waye gari kawai a ce an janye an bar mutane ga horayen nan wanda su ba abin da suke so sai jarin hujja, wannan al'amari lalai zai mayar da zancen talaka ya zama ba shi da abin da zai iya yi.
A nata bangare, gwamnatin tarayyar kasar ta bakin shugaban ma'aikatanta Dr. Folasha Adeyemi Ehsan ta yi wa ma'aikata gargadi akan shiga wannan yajin aiki da gamayyar kungiyoyin kwadago ke shirin yi, inda ta umarci ma'aikata daga mataki na 12 zuwa sama da sauran masu ayyuka na musamman su kasance a bakin aikin su kamar yadda suka saba a ranar Litinin mai zuwa. Yemi Ehsan ta jaddada hakan da umarnin kotun lamarin kwadago na ranar 24 ga watan Satumba da ta hana gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar tsandama cikin yajin aiki akan batun har zuwa lokacin da za a saurari karar da ke gabanta da kuma gabatar da bukatar akan sanarwa. Idan ba a manta ba, ba a cimma matsaya ba a zama da aka yi tsakanin gwamnatin tarayya, kungiyoyin kwadago, kungiyoyin fararen hula da aka yi a cikin makon nan. Kazalika, an yi taho magama tsakanin ministan kwadago da ayyuka Chris Ngege da shugaban kungiyar TUC Kwadri Olaleye sakamakon yadda ministan ya ce kungiyar ba ta bi hanyar da ta dace ba wajen sanar da matsayarta na shiga yajin aiki. Abin jira a gani shine yadda lamarin zai kasance, sai a ci gaba da bibiyar mu. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma bari mu karzaya jihar Sokoto, inda rundunar 'yan sanda ta jihar ta tabbatar da mutuwar mutum ɗaya da wasu uku da suka samu raunuka sanadiyar harbi da jami'in ta yayi ba bisa ka'ida ba a fadar mai alfarma sarkin musulmi a Sokoto. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
Allah ya mai rahama, Allah ya sa mu sallama. lokacin da naje gidan su Abdulrahman Aminu kenan na tarar da an dawo daga bunne matashin dan kimanin shekara 25 wanda jami'ar dan sanda ya harbe har lafira kusa da fadar mai alfarma sarkin musulmi wanda sarkin musulmin da kansa ya halarci jana'izar sa da aka gudanar a cikin fadar lamarin ya faru ne sanadiyar wani hargitsi da ya taso a lokacin raba kudin da aka bayar na addu'ar da aka gudanar ta cikin Najeriya shekaru 60 da samun yancin kai a masallacin Bello dake fadar mai alfarma sarkin musulmi abinda yasa jami'an dan sandan ya bude wuta wasu shedun gano da ido sun bayyana yadda abin ya faru
to lalle bayan an kammala sallar juma'a an yi addu'a an kare gwamnati ya hito ya wucewa ta yi sarkin musulmi ya shigewa ta yi to sai yaron sun haka ma fadace-fadace tsakanin su an kace kudi an ka ba su su raba to daga nan dai sai suka kwasa suka yi can wajen gidan sarki suna fadace-fadace daga nan ne nan mobile din ya hidda bin daga kawai sai halbi yana halba sai halbi yaron nan ya fade ya mutu wurin amma na ji an ce wasu daga cikin su akwai wanda aka samu ga hannu shi ma bullet ya shiga cikin hannu ne yanzu haka yana asibiti da kuma wanda an ka ce ya sama wajen ciki duk dai suna asibiti
to na hito zana MTM office sai ni tsaya na ina tiron kabu kabu sai ni tare mai kabu kabu sai ni ce mishi MTM office sai ce min naira 100 sai ni ce naira 80 dan bashi na haka ya ha wallahi iyaka na ji halbi sai ni sheko da guru sai ni yi wadannan liya ko ni juwa sai an ka ce waina an kalaba ga ne ya mutu
rasuwar matashi irin wannan abu ne mai so sarai akan haka ne na tuntubi Abubakar Boyi Bara dan Durbawa wanda uba ne ga Margayen koya abin ya zo musu
shi alamani na rayuwa ko wanda eli na zaka isko abin da Allah diba mai ba wanda ya saka rashi har hakika mun samu juyayi mai yawa game da lungal amari Ibrahim ya heta ya ji masallacin jumu'a kwatsan sai gashi mun samu labarin rasuwar shi alamari ne wanda mun ka san cewa Allah ya kawo mushi ba wani mutum wanda zai iya mai da mai da rayuwa abinda ba akwata mu yanzu Allah dai shi mai rahama Allah shi mai rahama babu wani abu wanda mutun zai mana yanzu wanda ya kai ga ainihin rashin da mun kai
daga baya dai rundunar yan sanda ta jihar Sokoto ta fitar da wani bayani mai tabbatar da cewa jami'an ta wanda ke aikin dakile ayyukan ta'addanci a yanki na 18 dake garin Goso a jihar Zamfara Sajan Bello Garba wanda aka turo a fadar gwamnatin jihar Sokoto domin yayi aiki kana aka tura shi a fadar mai alfarma sarkin musulmi da mai aiki na musamman yayin harbi ba bisa ka'ida ba abin da ya sanadiyar moto Abdulrahman Aminu sannan Junaidu Abba baban gidan Muhammad da Awaisu Alti suka samu raunuka sanadiyar wannan harbin kuma suna karɓar magani a asibitin ƙwararru dake Sokoto bayanin ya ce tunai da kwamishinan yan sanda na jihar ya bada umarni a tsare dan sandan da yayi wannan harbin ba bisa ka'ida ba tare da kaddamar da bincike akan abin da ya haddasa wannan lamarin sannan ya kashe di ga jami'an yan sanda da su rika nuna ƙwarewa yayin tafiyar da aikin su Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na farko na amsoshin masu sauraron mu bulla adadin da ke son jin tarihin mai martaba marigayi sarkin zazzau mafi dadewa kan karagar mulki wato sarki na 18 Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba sai kuma kashi na biyu na amsoshi kan tarihin kasar Burkina Faso To bari mu fara da tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi idan dimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu ke ci gaba da turo mana sakonnin neman jin tarihin sarkin na saurare an dace wakilin sashin Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara yayi nasarar gabatar da tambayoyinku ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna wanda ya fara da cewa
to sunana Dr. Salisu Bala mataimakin darakta Arewa House wato gidan Sardauna cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi dake gargashin Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kuma malami mai koyar da tarihi a tsangayar wato karantarwa da koyar da tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria to marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda an haife shi shekara ta 1936 wanda dani a wurin wato malam Idris Auta wanda shi kuma dane a wurin wato Sarki Sambo, Sarki Malam Sambo, wanda Sarki Malam Sambo din nan yayi sarauta daga shekara 1879 ya kare a shekara 1888, kaga ya shekara 9 cir yana sarauta kakan shi wannan sarkin kenan. Kakan margayi wannan sarkin da ya rasu. Wannan shine sila wato babban wato foundation din da yasa shi kanshi ya zama sarki, saboda kakan shi yayi. Dai baban shi bai ba, amma kakan shi yayi. Dai kenan. Na biyu, mutum ne wanda zamu iya cewa idan ka duba bangaren ilimi yayi zarra matuka kwarai da gaske, tunda ya farko ya je elementary school a nan kofar Gayan daga shekara 1947 zuwa shekara 1950, kai shekara uku kenan. Sannan daga nan ya wuce middle school, bayan wannan daga ya shekara biyar, shekara 1950 zuwa shekara 1955, bayan nan ne ya je makarantar horar da malamai dake Katsina, wato Katsina Training College, daga shekara 1956 zuwa shekara 1957. Bayan nan ne sai zama malami. To kaga sirrin abin da yasa Alhaji Shehu Idris, mai martaba sarkin Zazzau, ya rungumi harkar ilimi kuma ya bautata mai ilimi. Babban dalili shine shi ma malami ne na makaranta. A lokacin yayi karantarwa karkashin wato bangaren ilimi a lokacin da ake NA, Native Authority System kenan, yayi wannan inda ya karantar a gari ruwa kamar haka. Yayi karantarwa a Hunkuyi, ya karantarwa a Binnin Zaria, ya karantar a Faki, ya karantar a Zangon Aya. To tun daga nan ne ya samu sha'awa da ragaba na san kasancewar kasancewarsa malami, da kuma san taimaka ma harkar ilimi da waɗanda ma suke kokarin raha ilimin. Sannan ya tafi course a wannan Congo Institute da ake magana, Institute of Education, Institute of Administration kenan, a shekara 1961. A nan bayan ya gama wannan course, sai aka sa shi ya zamanto wato babban sakataren sarki, private secretary na sarki Muhammadu Aminu a wannan lokaci. Bayan nan ne ya yi serving a wannan office. Daga bayan shekara biyu ya koma Education Department, ma'ana wurin bangaren koyarwa.
Tunda dama tsohon malami
ne a shekara 1963. Bayan nan ya tafi wani course a Australia a shekara 1967. Bayan ya dawo ne sai aka nada shi hakimin birnin Zaria da kewaye, sannan kuma aka nada shi dan madamin Zazzau a shekara 1973. Wannan bawan Allah ya zama sarki a 8 ga watan Fabrairu na shekara 1975, inda shekara 45 yana kan karagar mulki. Shine ya rasu a wannan rana 20 ga watan nan da muke ciki na shekara 2020. To idan ka duba zaka ga wannan bawan Allah yayi rayuwar da ta zamanto sambarka. Shine sarki na 18, kuma shine sarki wanda ba a taba samun sarki wanda ya dade akan karagar mulki irin shi ba
a karkashin sarakunan da za a ce bayan jihadin dan Fodio,
bayan jihadin Shehu dan Fodio,
ba wanda ya shekara 42,
ba wanda ya shekara 45. Haka idan ka duba a Kano, ba wanda ya shekarun Ado Bayero, shekara 50 yana kan mulki, kuma sai zamanto abokanai ne. Gashi sun yi tsawon rai, sun kuma dade akan mulki, kuma sun san menene zai jawo mu al'umma su ci gaba.
Me za a tuna ne na mai martaba marigayi sarkin Zazzau?
Gaskiya abubuwan da za a tuna suna da yawa. Ka duba rawar da ya taka, musamman wurin taimakawa, wurin magance rikicin da ya kamari a jihar Kaduna. Tun daga shekara 1987 aka dasa rikici a kafancin, ya jawo mutuwar mutane. Aka sake yin wani rikici shekara 1992, har su biyu, February da March da May, aka kashe mutane. Aka zo shekara 1999 a kafancin, rikicin fada sarkin kafancin. Aka zo kasuwan magani, aka zo rikici na shekara 2000 akan maganar shari'a. Wannan bawan Allah, Allah ji kansa da rahama, ba karamar muhimmiyar rawa ya taka wurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya ba. Dan rikicin da yake faruwa, wannan ban Allah ya hana rikicin ya da ko ina da yake nan. Sannan ya jawo hankalin sarakuna, kananan sarakuna da ke ƙarƙashin mulkin ƙasar Zazzau a kudancin Kaduna. Idan yayi magana ba sa sabawa, har an kai lokacin da za a wayi gari, aka wayi gari, ya ko waɗannan da ya gwamnatin jihar Kaduna yana kiran sarki mai martaba sarki a matsayin uba. me ya jawo haka? Suna da bambancin addini, suna da bambancin kabilanci, amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a mulkin shi na matsayin shi na gwamnatin jihar Kaduna ba. Har shi yasa idan yaje fada sarki yake durkusawa, baya zama akan kujera. Amma yana matsayin gwamna, yana da dama da zai cire sarki, amma kuma ya dauke shi a matsayin uba. Ta gani saboda gudunmawa da wannan sarki yake badawa, ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci.
Sai kuma kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso. Idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara, irin su Bala Muhammad Damban da Garba na Halikan ba da dai sauransu na saurare, har yanzu ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ci gaban ansar ku.
Yawa daga cikin su suna noma, yawa daga cikin su suna kiwo, yawa daga cikin su kuma mafarauta ne. Sannan bayan nan kuma akwai kamar yadda na ambata cewa akwai kabila irin ta kabilar Mosi, waɗannan kabilu ana samun su ne da a arewacin kasar Ghana, amma daga baya suka yi kaura suka zauna a cikin kasar wato Burkina Faso. Suna daga cikin waɗanda suka yi kaura tun na farko ya zuwa wannan yanki. Sannan akwai mutanen da Gomba waɗanda su ma sun zauna a cikin wannan kasa. Sannan akwai sauran kabilu kanana dai haka. Sannan wannan kasa Faransa ta yi mata mulkin mallaka, musamman a lokacin da wasu su dakarun sojoji da ke karkashin wani kimbali suka zo suka zauna a kasar wato Burkina Faso, wanda da ana kiranta da Ofa Volta. Wannan lokaci ya shafi shekara ta 1896. A wannan lokaci ba abin da ba jama'ar kasar ba su yi ba, su yi tirjiya su hana kasar Faransa yi musu mulkin mallaka, amma abin ya ci tara. Saboda haka har sai da wayannan sojoji karkashin jagorancin wani dakarun soja da ake kiransa Kimbali suka murkushe yunkurin waɗannan mutane na Mosi da kuma wasu daga cikin mutanen kasar, har sai da suka kama babban birnin garin wato Wagadugu. Sannan a shekara ta 1919 aka samu haɗin kai tsakanin wasu yankuna na kasar. Daga baya dai sun koma karkashin mulkin kasar Faransa. Sannan a shekara ta 1932 aka tabbatar da tsarin mulki irin na Faransanci a wannan yanki. Tafiya ta tafiya Faransa ta kafa dokoki da take gudanar da ayyukan mulki da kuma samar da kayayyakin amfani wanda suke kai su kasashensu, suke sarrafawa kuma suke dawo da su kasar Burkina Faso jama'ar kasar su siya. To daga baya kasar ta samu mulkin kai a 5 ga watan Agusta na shekara ta 1960. Sannan akwai shugaban kasar su na farko, shine ake kira Maurice Yamiago shine shugaban kasa na farko karkashin wata jam'iyya da ake kira Voltaic Democratic Union, wato kungiya ce ta tabbatar da mulkin demokradiya na mutanen kasan Ofa Volta a wannan lokaci. Tunda a wancan lokaci ana kiranta da suna Ofa Volta, ba ana kiranta da suna Burkina Faso. To bayan nan, bayan su samu mulki da ya shekara 5, sai shi wannan bawan Allah da ake kira Yamiago, wanda shine shugaban kasan Ofa Volta na farko, ya soke dukkanin siyasun kasar gaba daya, ya kuma gyara constitution, ya tsara shi ta yadda zai ba shi damar ya ci gaba da mulki a kasar na dindindin na har abada. So bayan nan aka ci gaba haka matsi, sai aka samu Tarzoma. Ta taso ne daga kungiyoyin ɗalibai da kungiyoyin ma'aikata da kuma ma'aikatan gwamnati. Suka zo kan titi suna tarzoma saboda halin matsi da suka shiga a ciki. Saboda Turawan sun cusa masa ra'ayin wato ya azurta kanshi da dukiyar kasar. Saboda haka aka samu wato abin da ake kira corruption ya shiga cikin wato jerin masu mulkin kasar, musamman ma karkashin jagorancin shi wannan shugaba Maurice Yamiago. So daga baya tarzoma wanda wannan tarzoma ita ke ta jawo mulkin ya ruguje. Aka samu juyin mulki na farko a wannan kasa a shekara ta 1966 saboda wannan matsi da jama'a suka shiga a ciki da sauransu. So daga baya aka zo aka tabbatar da wani tsari da zai sake dawo da kasar kan turbar mulki irin na demokradiyya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin mai martaba sarkin Zazzau mai rasuwa Alhaji Shehu Idris, da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshi kan tarihin ƙasar Burkina Faso. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara, da wanda ya haɗa mana sautin Haile Haile, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An soke fafata wasan sada zumunci tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafar Super Eagles ta Najeriya da takwarorta ta ƙasar Ivory Coast, bayan da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta Ivory Coast ta aika da saƙon cewa ba za ta iya halarta ba. An tsara buga wasan na sada zumunci ne a ranar 9 ga watan Oktoba mai zuwa. To amma hukumar ƙwallon ƙasar Ivory Coast din ta aikewa takwarorta ta Najeriya saƙon cewa ba za ta sami damar buga wasan ba saboda wasu matsaloli na cikin gida da take fuskanta. Yanzu dai Najeriya za ta buga ne da zakarun nahiyar Afirka, wato ƙasar Algeria, bayan da ita ko ƙasar ta aminta da wasan a ranar 9 ga watan Oktoba a ƙasar Austria. Kasashen biyu sun fafata a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta 2018, inda Najeriya ta yi galabar doki Algeria a gidanta da ci 3-1, suka kuma yi kunnen doki da ci 1-1 a wasa ta biyu a Algeria. Ko bayan wannan kuma Najeriya za ta buga wani wasan sada zumunci da kasar Tunisia a can kasar Austria din, wanda zai bata damar gwada halin kwazonta domin tunkarar wasannin neman gurbi a gasannin nahiyar Afirka da na cin kofin duniya. Shahararren dan wasan kungiyar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya bayyana rashin jin dadinsa akan ci gaba da zama kungiyar, bayan da ta raba gari da babban amini kuma makusancinsa Luis Suarez, inda dan wasan na Argentina ke tambaya akan hukuncin da aka yanke a Nou Camp na sayar da dan wasan. Messi ya yi yunkurin barin kungiyar ta Barcelona a kakar wasanni da ta gabata, bayan da kungiyar ta bayyana saka dukkan yan wasanta a kasuwa da nufin yin garan bawul, duk da yake ta fitar da Messi da wasu yan wasa kalilan daga jerin waɗanda za ta sayar. To sai dai shugabannin kungiyar sun yi kokari tare da samun nasarar toshe hanyar Messi ta barin kungiyar. To amma suka ce fanar da Suarez, wanda tun farko sabon kocin kungiyar ya ce baya cikin rukunin yan wasa da zai yi aiki da su. Suarez dan kasar Uruguay ya koma Atletico Madrid a makon da ya gabata, lamarin da san bai yi wa Messi dadi ba. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Da Mutala Faruk sanyin na, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Kamfanin dillancin labarai na AAP ya rawaito cewa adadin mutanen da suka mutu a wani hari da wasu mayaka suka kai kan ayarin motocin gwamnatin jihar Borno da ke Arewa maso gabashi ya kai 30. Wasu majiyoyi biyu sun faɗa wa AAP cewa an gano ƙarin wasu gawarwaki bayan harin wanda aka kai a ranar Juma'a, waɗanda suka haɗa da 'yan sanda 12, sojoji 5 da wasu 'yan sintiri na sibilan JTF 4 da kuma fararen hula 9. Gabanin gano ƙarin waɗanda suka mutu, majiyoyi sun faɗa wa AFP cewa wasu mahara sun afkawa ayarin gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum a yankin garin Baga da ke kusa da yankin tafkin Chadi. Fadar gwamnatin ƙasar Togo ta ce Prime Minister ƙasar da gwamnatinsa sun yi murabus daga mukamansu, a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Shugaban ƙasar da Paul Ignace Nsimbe ya mika godiya ga Prime Minister Kwame Salom Kalasu da tawagarsa saboda irin kokarin da suka yi a fannin tattalin arziki da na siyasar ƙasar, musamman kuma kan irin rawar da suka taka wajen yaƙi da annobar coronavirus wacce ta addabi duniya, kamar yadda wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta wallafa a shafinta na yanar gizo.
Thomas Sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin, na misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Ya sa madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Chari ke cewa, ta huta gajiya, ma assalamu.